Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Babu Yakubu Makeri. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Laraba 27 ga watan Yulin shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Babu Yakubu da kanin labarai.
To Baballa, Fadar White House ta faɗa a jiya Talata cewa tankiya kan Taiwan da mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine na iya zama batutuwan tattaunawa ta wayar tarho da ake sa rai a wannan mako tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping. A jiya Talata, rubutun sojin Ukraine ta bayar da rahoton cewa Rasha ta kai hare-hare da makamai masu linzami akan wasu yankunan gabar tekun Bahar Aswad. Kane ƴan ta'addan Al-Shabab da suka tsallaka zuwa gabashin Habasha a makon da ya gabata suna ci gaba da kai hare-hare a cikin kasar, duk da ikirarin da jami'an yankin suka yi cewa an rugzar rundunar, inji jami'ai da masana harkokin tsaro.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa wasu al'ummar jamhuriyar Nijar sun nuna damuwar su game da yadda aka kama wani jami'in tsaro da zargin fashi da makami a birnin Yamai.
Wannan mezene bambancin shi da ya bada makaman tsaron shi haya ɗan ta'adda su yi banna su zo abin da za su samu su su ba shi wani abu, kaga ai ya zaman to shi da kanshi in ya aikata kenan yana iya bada wannan makaman tsaron nashi ma ya haya wanda ya zaman to mugina sauran kasashe.
A kasar Ghana kuma masana tattalin arziki sun fara tsokaci kan bitar kasafin kuɗin tsakiyar shekarar 2022 da gwamnati ta gabatar wa majalisar dokoki.
Sai dai akwai wasu ababa da muke ga da gwamnati ya kamata yi mana bayani kai ba a yi ba. Shine na farko, basussuka da Ghana ta tara wadda basussukan ya ɗara kuɗi kimanin 400 billion Ghana cedis suke da yawa.
Murtala Faruku Sanyinna zai shigo da shirin baki mai yanka wuya, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Fadar White House ta faɗa a jiya Talata cewa tankiya kan Taiwan da mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine na iya zama batutuwan tattaunawa ta wayar tarho da ake sa rai a wannan mako tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping. Kakakin sashen tsaron ƙasa a Fadar White House John Kirby ya shaidawa ƴan jarida a wani taron manema labarai cewa ana sa ran za a taɓo batun gasar tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu a wannan hira ta waya da Biden ya faɗa a ranar Litinin cewa tana yiwuwar a gudanar da ita a ƙarshen wannan makon. Wannan kira ita ce za ta kasance ta biyar tsakanin shugabannin biyu. Kana tana zuwa ne a lokacin da China ta yi kashedi da lafuzza masu tsauri ga gwamnatin Biden akan ziyarar da shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi take niyyar kaiwa a kasar Taiwan mai bin tafarkin demokradiyya wanda Beijing ke ikirarin wani bangaren ta ne. A jiya Talata, rundunar sojin Ukraine ta bayar da rahoton cewa Rasha ta kai hare-hare da makami mai linzami akan wasu yankunan gabar tekun Bahar Aswad. Hare-haren sun afka wa wurare da dama ciki har da yankin Odisha da gine-ginen tashar jiragen ruwa a birnin Mykolaiv. Sabbin hare-haren sun faru ne kwanaki bayan da harin makami mai linzami da Rasha ta kai akan Odisha ya haifar da tambayoyi game da yarjejeniyar dawo da fitar da kayayyaki daga Odisha da wasu tashoshin jiragen ruwa guda biyu na Ukraine. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a jiya Talata cewa mai yiwuwa sojojin ƙasar Rasha sun ɗauki makamai masu linzami na kakkaɓo jiragen ruwa a matsayin wata barazana da kuma ke hana su ƙaddamar da yunkurin ƙwace Odisha ta hanyar amfani da jiragen ruwansu na tekun Bahar Aswad. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a ranar Litinin cewa ya kamata a sake fara fitar da hatsi daga Ukraine a cikin kwanaki masu zuwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ƴan ta'addan Al-Shabab da suka tsallaka zuwa gabashin Habasha a makon da ya gabata suna ci gaba da kai hare-hare a cikin ƙasar, duk da ikirarin da jami'an yankin suka yi cewa an rugzar rundunar, inji jami'ai da masana harkokin tsaro. Jami'an sun faɗa a ranar Litinin cewa rundunar tsaron sun yi arangama da mayakan Al-Shabab a jihar ƴan Somaliya a Habasha a ƙauyen Laskorum a kusa da garin Firfir da ke kan iyaka. An ga shugaban jihar Mustapha Umar yana ganawa da rundunonin sojojin gwamnatin tarayya da aka tura su yankin. Kimanin mayakan Al-Shabaab 500 da suka hada da wasu da dama da suka fito daga yankin ƴan Somalia da Oromia na kasar Habasha sun shiga kasar Habasha a ranar Laraba makon jiya, kamar yadda wasu jami'an tsaro da tsofaffin mayakan Al-Shabaab suka shaidawa shirin da Investigative Dozier na muryar Amurka. Kutsen da shi ne mafi girma da kungiyar ta kai a cikin kasar Habasha. Umar Muhammad Abu Ayan, tsohon jami'in Al-Shabaab da ke zaune a kasar Sweden, ya ce da alama an kai harin ne saboda wasu dalilai na farfaganda. Ya ce kungiyar ta masu kishin Islama da ke yaki da gwamnatocin Somalia da dakarun wanzar da zaman lafiya na kungiyar tarayyar Afirka tun shekara ta 2007 tana son ta nuna cewa za ta iya gudanar da ayyukanta a Habasha da Somalia da kuma Kenya.
Jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Za mu buɗe taskar rahotannin namu daga jamhuriyar Nijar. A jiya Talata, dubin wani ɗan fashi ta cika bayan da ya kai hari a wata ma'aikatar aika sakonnin kuɗaɗe a birnin Yamai. Tuni dai jami'an tsaro suka cafke ɗan fashin, wanda shi ma jami'in tsaro ne da ke aiki a gundumar Abala ta jihar Tilaberi. Lamarin da ya sa jama'a suka fara jan hankulan mahukunta a game da yadda sha'anin tsaro ke ƙara lalacewa a birnin Yamai. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Mumin Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Lamarin ya faru da rana kiri-kiri a unguwar Tallage, ɗaya daga cikin unguwanni mafi yawan jama'a a birnin Yamai, inda wani mutum ɗauke da bindiga kilar fa'a wato pistole ya kai farmaki a reshen kamfanin aika sakonnin kuɗi na Zaina, inda ya nasarar kwace jika 815 na sefa. Sai dai lokacin da ya ridi mashin ɗinsa don arcewa, ma'aikaciyar wurin ta damke shi ta wuya, ta yi ta kururuwar neman agaji daga jama'a. Mafari kenan aka yi wa wannan ɓarawo kofar rago kafin isowar jami'an tsaro, waɗanda take suka ta sakiyar sa zuwa ofishin 'yan sanda. Binciken farko-farko na nunin wannan ɗan fashi jandarma ne mai sunan Alasan Nuhu da ke aiki a gundumar Abala ta jihar Tilaberi. Haka kuma an kama shi ɗauke da bindiga pistole da harsasai 14. Samun jami'in tsaro da aikata irin wannan ɗanyen aiki wani abu ne da ke ɗaure kai, in ji Alhaji Salisu Ahmadu na ƙungiyar Sovole Niger.
Wannan mai zane bambancin shi da ya bada makaman tsaron shi haya to ƴan ta'adda su yi banna su zo abin da za su samu su ba shi wani abu, kaga ai ya zamanto shi da kanshi in ya aikata kenan yana iya bada wannan makaman tsaron nashi ma haya wanda ya zamanto muke gina sauran kasashe. Kakinin muhimmi ce wallahi wannan abin da sake mu da wani abu mu san shi ba, amma muna fatan wannan shine zakaran gwajin dafi ko ya kamata kai duk manyan jami'an tsaro da su wanda ya zamanto shi ma gabanin rundunar sojoji ya kamata gaskiya su zo su zama a sake tantamnawa. Aka ce dan wake ɗaya ke bata miya.
Ko a ƙarshen makon da ya gabata ma wani dan fashi ya afkawa irin waɗannan gidajen aika sakonnin kuɗaɗe a unguwar Kubiya da ke nan Yamai, inda ya harbi mai kula da wurin a kafafuwanta kafin ya bukara. Wata kawar wannan mata ta yi min ƙarin bayani a game da halin da take ciki a yau.
Daga yadda ta kwatanta min ta ce ka ƙafa guda ya harbe ta har albugushi ne ya ta shiga cikin waccan ƙafa, kuma tunda ƙafafun biyu duka ke da abun ga aka yi sama abu suka samu rauni, amma shikin dai da dama dai jiya dai ga yadda na gano ta sun je ganin ta har sun kai wani ɗan abu na a ƙara a sai magani.
Fashi da makami wani abu ne da ke ƙoƙarin samun gindin zama a nan Yamai babban birnin jamhuriyar Nijar, inda a watannin baya wasu 'yan bindiga suka afkawa wani shagon sai da ƙarfen zinare, kuma haka a ƙarshen shekarar da ta gabata 'yan fashi sun kwace miliyan 600 na sefa mallakar wani ɗan kasuwa lokacin da ake kan hanyar kai su ajiya a banki, ba idan sace-sace da fashin da ake yi wa mata a kewayen kasuwanni ko cikin motocin haya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman Barma da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu ya da labaran duniya kashi na biyu.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an kashe jami'an ta uku da ke cikin sojojin wanzar da zaman lafiya a ci gaba da zanga-zangar adawa da Majalisar Ɗinkin Duniya da ta rikide zuwa tarzoma a gabashin Congo a jiya Talata, yayin da aka kuma kashe fararen hula da dama a tashin hankalin. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Farhan Haq ya shaida wa manema labarai a helikwatar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York cewa A sansanin rundunar UNESCO da ke garin Butembo a yau, mahara sun kwace makamai daga hannun 'yan sandan Congo tare da harbin jami'anmu masu sanye da kayan aiki. UNESCO ita ce gajeriyar sunan rundunar wanzar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo. Masu zanga-zanga a Butembo da ke lardin Kivu ta arewa a gabashin kasar suna zargin Majalisar Ɗinkin Duniya da gaza kare su daga barkewar tashin hankali daga kungiyoyi masu ɗauke da makamai. Haka ya ce dakarunmu na martanin gaggawa suna cikin shirin kota kwana, kuma an shawarce su da su yi taka tsantsan su yi amfani da hayaki mai sa hawaye don tarwatsa masu zanga-zangar da harbin gargaɗi kawai a lokacin da aka kai wa jami'ai da kadarorin Majalisar Ɗinkin Duniya hari. An samu ɗan taimako don kare wurare daga sojojin Congo. A ƙarshe, Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO ta kira ga mutane da ka iya kamuwa da cutar ƙyandambiri ko kuma suke fuskantar barazanar kamuwa da cutar da su yi allurar rigakafi a matsayin matakin kariya. Tun bayan da ta ayyana cutar ƙyandambiri a matsayin barazana ga lafiyar duniya a makon da ya gabata, Hukumar Lafiya ta Duniya ta ce cutar na ci gaba da yaduwa a duniya, inda mutane 16,000 suka kamu da cutar akalla a ƙasashe 75. Hukumar ta WHO ta ce annobar ta fi kamari ne a tsakanin maza da ke jima'i da maza, musamman waɗanda suke da abokan jima'i da dama. Ta yi kashedi da aguji nuna kyama ga ɗaukacin gungun mutane, domin hakan ka iya sa ɓarkewar cutar ta yi saurin yaduwa a cikin sirri. Shugaban ƙwararru na WHO akan cutar ƙyandambiri, Rosemond Lewis, ta ce za a iya dakatar da ɓarkewar cutar da dabarun da suka dace a cikin ƙungiyoyin jama'a da suka dace. Ta ce ba a buƙatar allurar da magari, amma WHO ta ba da shawarar yin rigakafi ga waɗanda ka iya kamuwa ko kuma suke cikin haɗari.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zamu rufe taskar rahotannin nama a kasar Ghana, inda ministan harkokin kudin kasar Ken Ofori Atta ya gabatar da bitar kasafin kudin tsakiyar shekarar 2022 ga majalisar dokoki. Kamar yadda dokar kudin jama'a ta shekarar 2016 doka ta 921 ta nuna, ministan ya bayyana manufofin tattalin arziki na gwamnati da ƙarin kiyasin shekarar 2022 da kuma yadda gwamnati ke kokarin magance matsalolin da suka shafi tattalin arziki da kasar ke fuskanta kwanan nan. Haka kuma a karan farko, ministan ya yi bayanin matakin da gwamnati ta dauka na neman tallafin asusun lamuni na ƙasa da ƙasa IMF. Daga Akara, wakilinmu Idris Abdullah Bako ya aiko mana da ƙarin bayani.
Ministan ya bayyana dalilin da ya sa gwamnati ta ɗauki matakin neman tallafin asusun lamuni na ƙasa da ƙasa ko IMF a taƙaice, wanda ya ce wani ma'auni ne na gajeren lokaci.
Our decision to go to the IMF again, despite what we had determined earlier, is a short-term measure for balance of payment support. In the longer term, we really need is a major structural shift in our economy.
Hukuncin da muka yanke na sake komawa ga IMF, duk abin da muka kaddara a baya na wani dan gajeren lokaci ne domin tallafawa daidaiton biyan kudadenmu. A dogon zango kuma, abin da muke bukata shine babban sauyi a tsarin tattalin arzikinmu. Yace ababen takeici da suka auku a duniya shekaru 2 da suka wuce sun kawo cikas ga kokarin da suke yi, yana nufin bayyanar annobar COVID-19 da kuma yakin Russia da Ukraine. Masu amfani da babbar hanyar Accra zuwa Tema za su fara biyan kudade bayan an kammala ayyukan fada da hanyar da ake yi, kuma gwamnati ba za ta soke tsarin nan na ilimin babban sakandare kyauta ba. Kamar yadda ministan ya ce, ya zuwa yanzu gwamnati ta kashe kudi $5.320 billion, kuma waɗanda suka ci gajiyar shirin sun kai kimanin yara $1.26 million faɗin ƙasar. Sai dai marasa rinjaye sun sanarwa manema labarai bayan kammala jawabin ministan cewa wannan bitar kasafin kudin ba zai tabuka komai ba, domin tattalin arzikin Ghana baya hannun da ya dace. Kasiyal Atufosun, mamban kwamitin harkokin kudi a majalisar dokoki, ne ya magana a madadin marasa rinjaye.
Today, the minister's media review of the 2022 budget is worse.
A yau, kasafin kudin tsakiyar shekara da ya karanta fanko ne kawai. Muna kasar da ke cikin mawuyacin hali ta fuskar tattalin arziki, kuma ya kasar nan baya aiki. Marasa rinjayen suka ce tattalin arzikin yana cikin mummunan hannu, domin tsakanin watan Janairu zuwa Yuni yunin 2022 ministan kudin da sunan gwamnati ya je babban bankin kasa suka buga sabbin kudi Ghana Cedis biliyan 22 ba tare da sanin majalisa ba shi yasa ake fama da hawan tsadar kaya su kuma nasu bangaren masu rinjaye majalisar dokoki wanda mataimakin shugaban masu rinjayen majalisa honorable Afenye Makin sai magana a madadin su suka ce gwamnatin NPP ta cika duk alƙawarin da ta dauka.
All of us know, as a matter of fact, that the MPP government, upon assumption of office, took immediate steps to implement without delay.
Dan mun san cewa da gwamnatin MPP ta hau kan mulki, ta dauki mataki ba tare da bata lokaci ba wajen tabbatar da duk alƙawarin da ta yi yayin da take hamayya. Domin haka bata ƙara haraji ga jama'a ba. Sai dai kawai bitar harajin da ta gada daga gwamnatin NDC. Haka kuma wannan gwamnatin ta baiwa ƴan Ghana ilimin babban sakandare kyauta. Masalin tattalin arziki Hamza Adam Attijani ya tofa albarkacin bakinsa game da bitar kasafin kuɗin.
Sai dai akwai wasu ababa da muke ga da gwamnati ya kamata yi mana bayani kai ba a yi ba. Shine na farko basussuka da Ghana ta tara wadda basussukan ya dare kuɗi kimanin 400 billion Ghana cedis kiriya. Na biyu shine ganin cewa gwamnati ya yi magana na karatu na sakandare da ake bayarwa kyauta. To da mutanen Ghana na neman a samu su canji ya ciki shine imma gwamnati ya soke wannan karatu da ake yi sakamakon bashin da gwamnati ke yi na bada karatu kyauta ko kuma a'a wasu ababa da ke kunshe da karatu na kyauta a fidda wasu. Sai na karshe shine harkan IMF da Ghana ta zauna da shugabannin IMF dan neman tallafi da Ghana ke nema na 2 billion da za a samu a saka cikin tattalin arziki. Yaushe ne wa'annan kudi zai zo?
Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdullahi Bako. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron mu a tashar ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga ka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafin mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. A yayin da jam'iyyar APC mai mulkin jihar Jigawa ta daura haramin wanzar da cigaban da tace ta kawo a jihar, jam'iyyar PDP mai adawa ko ta lashe takobin kawo sauyi amma duk idan sun yi nasara a zaɓe mai zuwa. A jihar Niger, jam'iyyar adawa ta PDP ta soma zawarcin wasu jigajigan jam'iyyar APC da suka sha kai a zaɓen fidda gwani da ya gabata. To sai dai lamarin bai yi wa wasu 'yan PDP daɗi ba. Jama'a assalamu alaikum. Ana shirin gwabza gumurzu a zaɓen shekara ta 2023 mai zuwa a jihar Jigawa da ke arewa maso yammacin Najeriya, musamman tsakanin ɓangaren jam'iyyar APC mai mulki a ƙarƙashin gwamna mai ci yanzu Muhammad Badaru Abubakar da kuma na tsohon gwamna kuma babban jigo a jam'iyyar PDP Sulelani Ɗo. PDP dai yana ganin abubuwa da dama na tafiya ba daidai ba a jihar, lamarin da ta lashe takobin sauyawa idan ta yi nasarar lashe zaben gwamnan jihar. Mustapha Sule Lamido dan tsohon gwamna Lamido shine dan takarar gwamnan jihar a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP.
A na farko ilimi shine babban ginshikin dasa al'umma. Matasan mu ilimin su shine babban abin da za mu sa a gaba. Matasan mu suna nan a jihar Jigawa babu aikin yi. Mu duba mu ga ta ya za mu magance rashin aiki. Mu duba ma'aikatan gwamnati wahalar da suke ci. Yau a ce ma'aikacin gwamnati sai sun yi karo-karo, sun shiga mota isu-isu, sun biya kuɗin mai, sun haɗa kansu nan su kai kansu aiki. To a haka za a ɗore a aikin? Ina yake da zuciyar da zai je aikin? Shi kansa baka kula da kansa, baka kula da shi ba. Yanayin da yake ciki, baka duba albashinsu, baka duba lafiyarsu, baka duba gidajen da suke ciki ba. To ta yaya aikin zai tafi? A yanayin da ake ciki, a yadda aka Jigawa aka fitar da ita, yau in ka lissafa a yawancin ma'aikatan gwamnati da aka ɗauko daga da aka raba Kano da Jigawa, yawancinsu sun yi ritaya. Ana ɗaukan sabbi? Ilimin jihar Jigawa yanzu abinda ake muke lissafi, muke bincike, muna gani muna da primary school ko junior secondary school wajen guda 500 a jihar Jigawa ta ko'ina. Muna da senior secondary school wajen 200 da wani abu. Ya ajujuwansu yake da malaman? Ba wai kai ka zo ka ce za ka yi ta gina ajujuwa na yara. Manpower din su cewa ana ɗaukan malaman gugagu ne, ɗalibai suna karatu a ƙasa. Wannan ba wai maganin misali ko kai tunanin zan soki gwamnati ba, a'a, ne ina son mutane su sani ko ku sani cewa wannan fajiha ta mu ce duk jami'ar da kake
wani tsari kuke da shi na dakile rashin dorewar ayyukan gwamnati
inda demokradiya ta zo yawancin in an samu sauyin gwamnati an sa ana samun sauyin cigaban gwamnati to yanayin rashin cigaban kasa ko jihohin nan saboda ba a dorewa akan tsare-tsare ce yasa muka ce to ya kamata mu duba kamar yadda sauran kasashe suke yi a yi hangen nisa a zamanin hangen shekara 35 gaba wanda 2023 zuwa 2058 wanda Allah ya sa muna rayi mu dore jiga kan tafarki wanda koda wata gwamnati ce ta zo za a samu dorewa da ci gaba misali idan ka dau fannin ilimi a ce idan aka fito da manufofi idan gwamnati ta zo ta dora akan wannan dalili shine yau idan gwamnati ta gama shekara 4 ko ta gama shekara 8 idan sabon gwamnati ta zo sai ta rushe to mu ba mu so mu irin wannan gwamnati gwamnati da muke tunani cewa idan Allah ya ba mu nasara cewa za mu duba gwamnatocin baya kamar yadda muka fitar cewa duk tsare-tsaren da gwamnatocin baya suka yi za mu dauko su mu dora akan tsare-tsaren da suka yi tun daga aka dawo kan demokradiya idan an zo an ce za a zo koyaushe in an samu sauyin gwamnati kawai abinda wani ya fara ko tsohon gwamnati ta fara ka zo ka rushe to ba za a samu nasara ba kullun koma baya zamu
to sai dai jam'iyyar APC mai mulki kuma na ganin cewa ta samar da nasarori da ayyukan ci gaba a jihar a cikin shekaru 8 na gwamna Badaru Abubakar wadanda mataimakin sa a halin yanzu da kuma ke takarar gwamna a jam'iyyar ta APC yace zai tabbatar da wanzar da su
to kowa ya san jihar Jigawa ne jiha ce wanda yake dukkan al'amarin jihar gaba daya ta alaka gwamnati shekara 7 da suka wuce a harkan noma da aka shiga a jihar nan da yadda aka sa harkan noma kuma yadda aka kawo masana'antu a jihar nan kaga wannan wani abu ne wanda aka yi domin a maida jihar ta dogara ga kanta a rage dogaran jama'a kan al'amuran gwamnati a jihar kuma a tunanin mu shin yadda Ubangiji zamu dora akan abin da aka sa a gaba domin waɗannan abubuwa ne wanda mai girma gwamna ya shirya su ya tsara su daki-daki kuma in muka zo cikin yadda Ubangiji in Allah ya kai rayuwar mu ga lokacin da za a yi zabe kuma Allah ya kai mu ga samun nasara a wannan lokacin to insha Allah za mu dora akan wannan domin mu tabbatar mun kai jihar Jigawa a wani mataki wanda ke za ta iya dogaro da kanta mutane su samu aikin yi sannan kuma a samu masana'antu mutane su samu yadda za su ci da kansu kuma harkar noman nan ma inganta ta yanda yake jama'a za su samu abinci wanda yake bayan sun samu abinci zuwa noman nan kamar yadda mai girma gwamna ya sa shi cewar noma yanzu shi ma sana'a ne sannan kuma harkar tattalin arziki yana da amfani kwarai da gaske a jihar Jigawa so za mu kokari mu ga cewar an bin kasa tattalin arzikin kasa kamar yadda mai girma gwamna yake yi shi ma kuma dama kan ka dauki matasan mu suna nan kwarai da gaske so mun kokari mu ga mun ba su aikin yi yanzu haka a gwamnatin nan yadda aka zo harkar empowerment da aka yi kusan mutum 150,000 da wani abu a sama musu aikin yi gwamnati sai ita wannan so waɗannan abubuwan za mu ci gaba da yin su mu ga cewar an kai gaci cikin yadda Ubangiji
a wani bangare ne kake ganin cewa watakila gwamnatin ku yanzu ta yi kuduri kuma ba ta kai cimma mizanin da ta so ta cimma ba kuma iya kake tunanin cimma shi akwai buƙatar yin garan bawon ne ga tsarin tafiyar ko kuma a yadda aka taho za a wuce
to duka waɗannan abubuwa da aka tsara kuma ake aiwatar da su yanzu da mu aka tsara su saboda haka ba zancen magana garan bawul idan an duba an ga akwai inda ya kamata a garan bawul din ayi amma dai ba wai sai dai idan yadda aka tsara su din ne aka ga wani abu ya canza a cikin tafiyar shine za a nemi a yi garan bawul amma in ba haka ba abubuwan da aka tsara ana tafiya da su yadda ya kamata kuma ana ganin haske a cikin al'amarin
akwai tanadi masu ma'aikata musai
to ma'aikata ai bazabi ita ce engine room na gwamnati saboda haka kuma ma'aikatan jihar Jigawa ma'aikata ne wanda yake ya kamata a yaba musu saboda sun tsaya sun jajirce wajen aiki kuma suna yin bakin iya kokarin su yadda ya kamata saboda haka za mu ci gaba da inganta al'amuran aikin gwamnati kamar yadda gwamnatin nan take yi za mu dora a kai kuma wannan gwamnatin fannin lafiya an ɗauki ma'aikata a fannin ilimi an ɗauki duk da cewa har yanzu akwai buƙatar a ɗauki ma'aikatan
a jihar Niger kuma wata ziyara da shugabannin jam'iyyar PDP a jihar suka kai wa Idris Malagi da ya nemi tsayawa takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar APC ne mulki amma bai yi nasara ba ta janyo cece-kuce na cikin gida a jam'iyyar ta PDP duk da yake dai shugabancin na jam'iyyar ta PDP ya fito ƙarara
ya bayyana cewa yana zauratin dan takarar da yanzu haka yake fushi da rashin nasara. To amma wasu jigajigan jam'iyyar ta PDP kamar tsohuwar shugabar mata ta jihar Aishatu Kwantagora sun nuna rashin jin dadi da amincewar su kan ziyarar, wanda suka yi zargin shugabannin sun yi ta ne kawai don biyan wasu bukatu na kashin kansu amma ba na jam'iyya ba. Mataimakin shugaban jam'iyyar a yankin arewacin jihar Yahaya Abiliki ya mai da martani kan waɗannan zarge-zargen.
Dama idan aka ce an yi zaben fidda gwani aka gama, to ya kamata a bibi ainihin waɗanda aka bata marai. To da muka zanna sai muka duba sai muka ga cewa jam'iyyar APC ta zubar da su akan bata san darajar su ba ta watsar da su. To mu kuma sai muka ga sanin muhimmancin su. Mun san ko wane ne Honorable Muhammad Idris Malagi, mun san ko wane ne Honorable Ahmed Musa Ibeto. Shi yasa muka ga cewa maimakon haka to ya kamata tunda abu ne wanda yake ya kamata su yi sun kasa yi, to bari mu nuna musu yanda ake yi. Kaman yanda aka yi ikirari din nan a ce an yi wuf da mutum, mu bari mu je da farko mu yi musu gaisuwa na barka da sallah da kuma roƙon iri da zawalcin su su koma jam'iyyar mu na PDP yanda za mu samu nasara zabe mai zuwa shekara 2023.
Na'am, akwai masu rade-raden cewa Idris Malagin nan za ku karbi takarar gwamnati ku bashi.
Dama mu ban mu ji mamakin irin haka zai biyo baya ba. Abu ne wanda yake shugabannin jam'iyyar APC ya kamata a ce sun bi ƴaƴan su sun kasa bi. To mu kuma da muka tashi bi aka ga alamun nasara, dalilin shine sun amince da tayin da muka yi musu, aka ga alamun lallai sun yi na'am sun yi farin ciki da wannan abu. To shi yasa suka yi ta gutsuru tsoma ana fasarar ainihin ziyarar namu cewa mun je ne mu jawo shi don mu anshi tikiti mu mika mashi.
Akwai masu musamman ƴaƴan jam'iyyar ku ta PDP nan suna ganin wannan mataki da kuka dauka na biyu waɗannan manyan mutane kawai dai kuna yi ne domin kyautata kanku ba wai ainihin inganta jam'iyyar ba.
To ni kuma ina so in sanar da kai wayoyi da muke samu tunda muka dauki wannan azama a ƙarƙashin jagorancin shugaban jam'iyyar PDP na jihar Niger Barista Tanko Beji. Muka fara wannan ziyara da zawarcin waɗannan bayan Allah shugabanni masu kima. To wayoyi muke ta samu na yabo da jinjina muna na namijin kokari da muka yi.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Mustapha Nasiru Batsari. Jindi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
Madalla gaida Murtala Faruk Sanyinna. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
To baballe a takaice, fadar White House ta faɗa a jiya Talata cewa tankiya kan Taiwan da mamayar da Rasha ta kaiwa Ukraine na iya zama batutuwan tattaunawa ta wayar tarho da ake sa rai a wannan mako tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping. Kakakin sashen tsaron ƙasa a fadar White House John Kirby ya shaidawa 'yan jarida a wani taron manema labarai cewa ana sa ran za a tabo batun gasar tattalin arziki tsakanin kasashen biyu a wannan hira ta waya da Biden ya faɗa a ranar Litinin cewa tana yiwuwar a gudanar da ita a ƙarshen wannan makon. A jiya Talata, rundunar sojin Ukraine ta bayar da rahoton cewa Rasha ta kai hare-hare da makami mai linzami a kan wasu yankunan gabar tekun Bahar Aswad. Hare-haren sun afkawa wurare da dama ciki har da yankin Odessa da gine-ginen tashar jiragen ruwa a birnin Mykolaiv. Sabbin hare-haren sun faru ne kwanaki bayan da harin makami mai linzami da Rasha ta kai akan Odessa ya haifar da tambayoyi game da yarjejeniyar dawo da fitar da kayayyaki daga Odessa da wasu tashoshin jiragen ruwa guda biyu na Ukraine.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Idan Allah ya kai mu an juma da hantsi a misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.